Bayan gundumar birnin Kwani ministan cikin gida mai kula da tsaro Bazoum Mohammed ya kai a yankin Azawak a garin Azai inda ya jagoranci taron samun tsaro da zaman lafiya a yankin Azawak da ya hada jahohin tawa da na Agadez. Taron ya wakana tare da halartar yan majalisun dokoki na ƙasa da suka hito daga jahohin tawa da Agadez da sarakunan gargajiya na wannan yankin da gwamnonin wannan jahohin da masu fada aji na wannan yankin da magajin nan gari da ma sauran membobin gwamnatin kasar. Malam Bazoum Mohammed shine ministan tsaro na cikin gida na jamhuriyar Niger a lokacin da yake wa mahalarta taron jawabi game da zaman lafiya a wannan yankin da duk fadin kasar a daidai lokacin da sha'anin tsaro ke kasancewa babban kalubale ga hukumomi da ma al'ummomin jamhuriyar ta Niger.
De mon favorable la zone de la Zawa est épargnée par des fonds.
Duk da kasancewar yanayi mai wahalar gaske, yankin Azawak ya nisanta da waɗansu lamura da muke gani a waɗansu yankunan ƙasarmu. Harakar tsaro harkar al'umma ce, da zaran al'umma ta ƙi miyagun ɗabi'u to zaman lafiya zai dawama kamar yanda yake a wannan yankin na Azawak a halin yanzu, kuma dole mu yaba muku game da hakan. Shi kuma Honorable Yasin Muhammad dan majalisar dokoki na ƙasa da hito daga wannan yankin yana cewa wannan taron zaman lafiya da'ira Azai ce ta shirya shi domin ƙara dawamar da zaman lafiya a yankin Azawak, kuma za mu faɗaɗa abin zuwa sauran da'irorin yankin Azawak domin zaman lafiya yana da kyau, kuma tabbat akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya a halin yanzu a yankin Azawak. Suma mahalarta taron na zaman lafiya da ministan na cikin gida Bazoum Mohammed ya jagoranta a garin Azai wanda da'ira Azai ta shirya a yankin Azawak sun gabatar da bukatocinsu ga ministan domin ya isar da su ga gwamnati da shugaban kasa. Ismail Ekani shine ya karanta koke-koken al'ummar Azai da ta Azawak.
L'institutionnalisation d'un forum annuel tournant dans les différentes communes sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale.
A shirya taro akan maganar tsaro, zaman lafiya da bunƙasar tattalin arziki a kowace shekara a cikin ɗaya daga cikin da'irorin Azawak, a tabbatar da an yi aiki da abin da wannan taron ya cimma, haka ma da samarwa al'ummar gundumar Abala da ma ta garin Azai wadatattun ruwan sha. Haka ma muna roƙon a girka rundunonin soja a Azai da Tamaya domin su tabbatar da tsaro da zaman lafiya da suka girku a yankin Azawak.
Pour accompagner les efforts de paix et de stabilité acquis.
Haka ma taron da ya wakana a garin Azai a cikin gundumar Abalak ta jihar Tawa ya tabo maganar kawo ƙarshen kwararan matasa zuwa ƙasashen waje daga wannan yankin da ma takawa fatocin jama'a da safarar bakin haure burki a wannan yankin na Azawak. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.